Oluwatoyin Temitayo Ogudipe. Hereby certify that Adeleke Ademola Jackson Nurudeen, on behalf of the chairman of INEC of PDP, having satisfied the requirement of the law, is hereby declared the winner and he is returned elected. God bless us all.
Farfesa Oluwatoyin Temitayo Ogundupe na Jami'ar Lagos, babban jami'in bayyana sakamakon zaben gwamnatin jihar Osun kenan, a lokacin da yake bayyana Adeleke Ademola Jackson Nurudeen na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnati na jihar Osun da ƙuri'u 403 da ƙwara 371, sai mai bi masa baya Adegboyega Oyetola na jam'iyyar APC wanda ya sami ƙuri'u 375 da ƙwara 27. To ko me jama'ar jihar Osun za su ce a game da sakamakon zaben gwamnati na jihar Osun?
Sunana Alhaji Sani DNCC Sarkin Yakin Zaɓen Lerife. Ya ka san nake wannan ba shi ne cin zaɓen shi na farko ba, zan ma zaɓen shi ne, amma waɗanda zalumai waɗanda ba su jin tsoron Allah suka zo suka muka mai zaɓe, amma wannan tun farko mun riga mun shirya duk abin da za ka gani daidai da faɗa.
Ya kuke ji yanzu da dan takarku Adeleke shine ya ci zaben gwamnati a jihar Osun?
Wannan zaben na Osun ta Najeriya ne da baki daya. Wannan ya nuna alamar cewa PDP ita ba ta ci Najeriya, a cikin shirin shugaban kasar Najeriya insha Allah.
Ka ji dadin wannan nasara?
Ai alhamdulillah, dadi fi hakari, ana ta murna da Yarbawa da Hausa da kuma mu ta murna.
Dana Hashim Abdullahi ne mutumin Kano ne, amma na cikin jihar Osun yanzu. To gaskiya muna farin ciki yanda ya kamata, saboda dama mun ba ma jin dadin wannan gwamnati. To amma sai Allah ya kawo mana canji a bisa abubuwan da yake tafiya. Lokacin muna APC ba abin da ba mai ba gwamnan nan da bai tare da mu.
Sunana Isaku Yusuf Jafu, mazaunin Osun. Gaskiya ina cikin farin ciki mara musaltuwa, saboda inda muka kada ƙuri'ar mu kuma aka zo aka ba mu zaben abin da muka ci. Gaskiya hakan na ji dadi, kuma ya jinjina ainihin bisa inda tayi gudunmuwa ta baka ta wajen ba mu abin da muke so.
Sunana Hafsa Abdugani, naji dadi wallahi, naji dadi sosai. Ko wannan gwamna da ke aiki sosai, aiki mai kyau.
Kamar wani irin aiki?
Asibiti, school da ruwa, makaranta.
Sunata Halima. Gaskiya mun ji dadi saboda jiyan da muke saɓin, gaskiya muna tsoro ranmu yana juye kai ya samantotewa a yi mana irin na wancan. Da taimakon Allah mun gode wa Allah. Allah ya sa mun ci, in ya kama aiki muna roƙon shi ya yi dan domin Allah.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga birnin Osogo a jihar Osun, Najeriya.